estou pegando na minha mãe. Yo! Right! Ha. Colonia Urbanuda!
Sai Sicilia, tu poti Catania, Genoa Messina, Obama Revatura, Leona Marina, Carmela Teresa, Porto Pan Italy, Taniuna. Allora Pan Italy, Taniuna.
Oh yeah! Natua, Natua!
Duam mit Willen, sehen du auch beim Jani, war du auch Palli, Antoni Munibile. Rösia Nagare, Rosa Kusuma Palli, Rome Hati Kanui, Sihina Deva Tavi, Itali Pisa Kuna Hamuna, Harimala Lastraini, Mama Puduma. Sirikosa, Sicilia, Kota Pe Catania, Genoa Machina, Obata Mara Vatuna, Eona Marina, Carmela Teresa, Porto Van Itali, Taniuna, Allora Van Itali, Taniuna.
Itikilio! Lamborghini Serra Vettina, Adumagane Nano Hegra, Shabameki Mata Tianuna, Jani Bahate and the La Carola, Sandy Carola, Bendy Villa, Raiva Keneke Kayama,
Samadaza,
Yukumate Kargan, Lis Kerala Mastata Givala,
Givala,
Givala, Givala, Ani Divya Ne.
I then got to lease Kerala mass for the given the bed.
Given the name, given the koi.
Eating,
there was only Tika Kona. Pajar ke Rajavagi, in a tamai kona. Rajavagi ucharuada, in a tamai asa.
Ehema the asa.
Sera Mahari Kamadei, Adupa do a piena.
Excuse me, Kollu Natanavile, Namaste Namaste, Aatal Kadan Deba.
Even Edo, them Monova the Ona,
Madasali Tika Kona, Bajareke Rajavagi, in a Tamai Ona,
Rajavagi,
Rajavagi Ujaruat, in a Tamai Asa, Sera Mahari Kamadei. Adu Adu Tira,
I am part of the mother. I
need to be a day.
Aiba,
that was only Tika Kona.
Oh, well, it ever. Sally, the wife, Rasli.
Hey, then Sally, the woman, Rasli.
Sally, Sally, the wife.
Sally, Sally, Sally.
Yalu, good luck in Nava.
Oh,
where do Rama get a Paula? Alice, he went
away. Oh,
the poor and the sea and the potassita la Tavina. Never not do a minisun, Tirisan Venava. Never not do a minisun, Tirisan Venava. Happy Pansi, who will have a Halapu, what I do to Karalana. The Rukar of Pansi will link it and got it. He bet it up to Gana and gave her Hadalana.
Yo,
da 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 buongiorno.
Io la filigrane.
Buonasera, buonanotte signore, ciao.
Tam halalla ga bahina kurra, beta hadiya tamai suada denne. Denne, denne. Diena vitta di atta di gahara mille, ahuru sullaka mage yanne.
Hitala o